jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarkin Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin mu na makon da ya gabata mun kawo muku labarin bullar wata sabuwar cutar tsiro da ta addabi kayan amfanin gona a yankin karamar hukumar Kwamfan ta jihar Filatin Najeriya inda muka ji wasu manoman yankin waɗanda suka bayyana mana yadda cutar ke illa ga gonakin kwarin manja suka kuma nemi taimako daga gwamnati kan wannan batu ne wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta tattauna da shugaban shirin da ke kula da bunƙasa harkar noma a jihar Filato ga yadda hira ta sa kasance
sunana engineer Philip K. Gwanap program manager na Plateau Agri Development Program
akwai batun kullar cutar da ta kama waɗansu gonakin kwaron manja ya menene cutar
to mu kwanan bayan da sun zone sun aika mana da muna da southern zone central zone da northern zone mun samu wannan report daga southern zone inda muka hada tare da report da mun samu na northern zone da central zone akan su armyworm da tembora muka samu cewa
kwari kenan ko wani
na tomato dai shine susa na wanda mutane suna kira titi wai tomato ebola amma ainihin sunan cutar absoluta so mun same shi da wannan armyworm din da itaci kan da yana kan manja kwara manja and shine muka hada domin rubuta report domin mu a nan a ADP idan ADP yana karkashin gwamna amma yana representative yana chairing board na ADP shine commissioner for agriculture so ya faru aka ce mu rubuta haka domin su iya su bayyana ma yan jaridu da kuma su same garin bayyana ma jaridu sai federal government ma za su ji domin su taimaka mana da matakai da zan mu iya ɗauka mu sha kan su amma mu aika haka din ba wai mu aika saboda ya tafi haka ya dawo a kwanta a kan shi ba a'a mu ma kanmu muna duba su wane cututtuka ne domin mu iya sha kan su da ta wajen abin da yana kira intervention kafin wannan ko federal ko state za su zo da wani mataki wanda ya fi karfin mu wanda ya fi namu da mu hada domin mu sha kan shi a state gaba daya amma wannan cutan mun same shi muna gani cutan da muna kira fungal disease ita fungal infection ne ya same wannan itatuwa
to menene fungal ya mutum zai gane ne fungal
yana kamar wadan take gawan su kaman gare gare a jikin su kamar yadda kin aje bread take gan ya canza kola ya fara wadan su periphery zuwa su yellow yellow haka to fungal ne ya attack nasu to irin shi ma shine yana shafe su itatuwa wannan kwara da mun gano cewa shi akwai shi a ciki
to kun yi maganar cewa kai maganar cewa kun samu rahoto kuma kun rubuta tun wannan lokaci wani mataki aka dauka domin tallafa ma su manoma
to kamar yadda na faɗa nace in mun aika da report haka mu ba za mu koma mu kwanta ba muna iyakan kokare da sauran su magungunan da suna kasuwa domin mu hada shi da karfin manoma da don mu kama hanyar zuwa don bayan da mun duba mun tabbatar sai mu je mu fara spraying din wannan magani kuma maganin mu spray naki a cikin lokaci domin kun gaya mana haka sai mu yi kokari mu yi shi da sauri
to su manoman nan suna kusancewa wani lokaci ko gonakin sun nisa inda ba sa iya zuwa su yi
muna da zone uku kamar yadda na faɗa a cikin zone nan muna da kamar zonal manager kin ga kamar zonal manager da mun kai ta southern zone yanzu da shi ne chief research officer na mu nan a headquarters amma mun duba complexities na wannan abubuwan sun yi to garin Port nake zuwa Kandam domin ya sha kan wannan abubuwa. So zai yi amfani da experience na Cibre sake tsanda da yana nan domin ya sha kan wannan abubuwa. Zan iya gaya miki a cikin jin dadi cewa akwai su achievement da ya riga yi in the recent days. Domin da ya gaya min an gaya mana headquarter wannan abun muke to ba bacci ya yi kokari ya yi amfani da abubuwan da muke da shi da ilimin da muke da shi da cooperation na su manoman kansu don wani lokacin ya zo chemical mu ba mu iya ba mu da kudin da zamu koba amma what is important is shi manomi ya zo kusa mu zauna tare mu yi wannan abubuwa tsaya wani lokaci mu sa wani staff da zai je mai shi.
Philip Gonas kenan shugaban shirin kula da bunƙasa harkar noma a jihar Filato a tattaunawarsa da Zainab Babaji kan bullar wata tsutsa a gonakin ƙwarar manja. Masu rarar mu annan miki karkashin shirin namu na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, musamman ma wakilin murya Amurka Zainab Babaji, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Mr. Phil Hashim Gumar ke cewa a huta lafiya.